A jawabinsa ga al'ummar jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya fayyace matsayin mace-macen da ake samu a jihar da kuma yankunan kananan hukumomin da suke barazana wajen shigowa da cutar corona jihar Bauchi.
Al'ummar jihar Bauchi, mun samu labarin irin jita-jita da ake yi na mace-mace a katagun, shi yasa mataimaki na yaje kuma ya samu a cikin wannan wata guda wajen mutum 150 suka mutu, amma ba wai saboda wannan ciwo ba. Akwai masu ciwon hawan jini, akwai wanda aka haife su suka mutu wajen haihuwa, akwai kuma mata ma da suka rasa kan ransu ta wajen haihuwa da sauran mace-mace dai. Amma mutuwa dai wanda aka samu guda ɗaya ne na wannan cuta a Azare.
A halin da ake ciki, gwamnan Bauchin Bala Abdulkadir Muhammad ya ayyana kullewa kirif yankunan ƙananan hukumomi guda uku na tsawon kwanaki 10 da suke barazana wajen ɗauko cutar corona, kasancewar makwabta da jihohin Jigawa da Kano. Yankunan ƙananan hukumomin ko su ne Katagun, Giyaɗe da kuma Zaki. Ya umarci mataimakinsa Sanata Babatela da ya koma yankin arewacin jihar domin tabbatar da cewa an kafa kwamitoci don shawo matsalar.
Abubuwa sun faru tsakanin ranar Alhamis zuwa jiya, wanda ya kasance mun samu tabbaci daga hukuma faɗa da miyagun ƙwayoyi cewa muna da mutane 44 wanda suka kamu da wannan cuta, kuma 27 daga Azare ne, wajen 7 ko 8 daga Giyaɗe. Kuma mun samu cewa wannan abu ya yi muni a Hadejia, kuma mutanen arewacin Bauchi suna samun wannan ne saboda kusanci da Kano da Jigawa. Shi yasa a madadin gwamnatin jihar Bauchi muka ɗauki matakin rufe Azare, Katagun local government da Zaki da Giyaɗe kirif na tsawon kwana 10. Saboda haka na ba da umarni wa mataimakina ya tafi Azare ya kafa kwamiti guda 7 wanda za su dinga bibiya kwararo-kwararo, su tsakulo mutane wanda suka yi mu'amala da waɗannan mutane da suka kamu da wannan cuta. Mutane su haƙuri, ba san mu ba ne. Wannan ya zama tilas ne don mu ga cewa mun kare mutane daga wannan mummunan cuta. Muna godiya Allah ya saka da alheri.
Wani mazaunin garin Azare ya shaida mini yadda batun mace-mace da kuma buƙatun da ke akwai don kawo taimako wa jama'a, dangane da shirin rufe yankunan ƙananan hukumomin guda uku na tsawon kwanaki 10, farawa daga gobe Talata idan Allah ya kai mu.
Sunana Umar Abdullahi Manda da Azare. To Malam Abdullahi, wannan mace-mace da ake yi, to wannan daman kafa ana wannan rashe-rashe daman duk shekara da Allah yake jarabar mutane da wannan mace-mace, kuma wanda suka mutu din nan kwanan su ya riga da ya kare. Amma wai batun ko jinyar corona ko wani abu nan, ni gaskiya ana wa ganin ni na gaba ita bace ba. Mu dai muna da iyaye, dattawa da matasa, dai duk Allah ya karɓi rayuwarsu. Duk mu anan da muke zancen mace-mace da aka mutu yau dan 150 to na abu mutum ke baka samu mai ita. Wannan killacewar mutane da suke tafiya wasu wajeje hakan nan ta barauniyar hanya su je su dawo. Mu fa yanzu a halin da muke ciki, wannan temperature da ake gwadawa na mutanen nan, mutum yana da ita ma idan an gwada shi ma sai ta nuna ba shi da shi. Yau kuma abin da nake gani, ni idan gwamnatin jiha ko gwamnatin Arewa za ta taimaka wa gwamnatin jiha, yau mutane da za a killace ba dole fa a nema musu abin yi. Wani fa ɗan garuwa ne, wani mai fakkare ne. Yau idan an ce mutane su shiga gida an killace su, ba su faɗa abin da mutum zai ci. Wannan doka da gwamnati ta sa mutum bai isa ya ja da dokar gwamnati ba. Kuma gwamnatin jihar Bauchi, muna roƙo da Allah namun ko mai girma, gwamna yana ta fama akan mutanensa. Kuma har ga Allah muna addu'a Allah ya saka wa gwamnatin jihar Bauchi da alkhairi, Allah ya cikuke shi. Kuma yanzu wannan kungiya ta NCDC din nan, ana kiran su a waya ma ba sa ɗaukan waya. Ni ina jan hankalin mutane, duk wanda yake da wannan jinyar dan Allah ya kai kansa wajen hukumar ta wannan tantance wannan jinyar, tantance shi in yana da ita ya keɓance kansa.
Abdulwahab Muhammad, Buda Amurka daga Bauchi a Najeriya.